Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gumma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya limi ya naku wajen ya uwoku
unguwar mu lafiya limi
ya niyo
ba eh ba niyo ka wani ya uwoku
ya uwoku
unguwar mu lafiya kalau wallahi
to baba ni ma bari mu bude da zamu ce ka ba mu labari amma ni zan bude ne da taya ka murna yanzu da garin turawa za a da gilashi ba ana tattar da shi ana buki ana
to
ina taya ka murna abun alheri da ya same ka da ba zan fada ba sai wanda ya zo
Allah sarki to Allah kara bana
ya gani shi ma ya zo ya gani
to Allah kara bana
abun Allah sa mu gama da duniyar nan lafiya Allah ya ba tabbatar da alheri
amin summa amin
Allah ya kara buɗi
amin summa amin amin summa
yawa to tunda murna muke bari kuma mu taya wakilin mu abokin aiki Haruna Bamman Bako wanda shi kuma ya aure da fiyamu auren nan an yi shirin uku azabar din farko ga wannan watan da
aka
samu tangaddan yau watan gaddari
na'ura haka
yauwa da ba mu samu amma aka ce gaisuwa bata tsufa ko
haka ne bata lalacewa
musamman ma ga ma'aurata waɗanda fata alheri har su bar wannan duniya ana musu wannan fata alheri
albarka
bata yawa to muna taya shi Haruna Bamman Bako da duk ƴan uwa da abokan arziki murnan auren ƴaƴansu ne Elsa Nana Sharifa Haruna Bamman da angwanta Malam Umaru Bashir Umaru jami'in kamfanin gidan wuta da ake cewa Nijelec Allah ya sa ni da laki na haka take a
bayyane
nan kwanne yawa to Allah ya ba da zaman lafiya
amin summa amin
barka zaman tare
amin summa
akwai kuma yau kamar yadda muka yau ma rana ce ta aure raki baba sai inda mutun ya zaba
gaskiya
aje Ghana aje Nigeria aje
Niger
yau rana ta aure raki ce to bari mu mika wannan gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da na Alhaji Tahir Mahmud sarkin ruwan zazza waɗanda za a daura auren ƴaƴan su tukur Tahir Mahmud da Nabila Bashir Abubakar za a kuma yi wannan auren ne ranar 13 ga wannan wata na Yuni da karfe 11 da rabi na safe a Abubakar Sadiq masallacin Abubakar Sadiq kenan dake lamba 3 ga Ladima Street Dogarawa New Extension Sabon Gari Zaria sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. and Mrs. Ilya Obadiah waɗanda za a yi auren ƴaƴansu Jimmai Obadiah da Adewale Akambi Idowu su kuma wannan auren za a yi shi ne ran 24 ga wannan wata na Yuni baba da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Yutan Jos to Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya nuna mana wannan ranar ma dai tukun da farko
amin summa
kana kuma yawa Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka da baba to auren da kike hannu na kenan
Allah sarki to ni kuma ga wannan gaisuwan taya murna ne da fatan alheri zuwa ga majidadin faila na Afirka baki daya wato Alhaji Sai Muhammad a Agege da amaryarsa Hajiya Jami Alhaji Ibrahim Mai Kankan magajiyan bari-bari na kuma suke don wanda aka daura auren su a makon da ya gabata to muna musu fatan alheri kuma Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma wannan gaisuwan taya murna ga iyalan gidan Watara a jagorancin sarkin Wangarawan kuma sai Alhaji Ahmad Ibrahim Watara da iyalan gidan Diko a Yalo kuma sai a jagorancin Sheikh Armiyahu Idris Diko wanda za a daura auren yarsu Faiza Yusuf da angunta Ibrahim bin Ibrahim da za a daura a gobe Lahadi kenan 18 na wannan watan Yuni a fadar sarkin Wangarawa a Yalwa Kumasi da misalin karfe 10 na safe to Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a tayyiba sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga babanmu wato Khalifa Sheikh Yayal Amin wanda Allah ya albarkace shi da cika shekaru 85 a duniya
to fa baba
cikin koshin lafiya kuma
Allah ya bamu dan shiki
amin summa amin muna addu'a
Allah ya kara ni san kwana
amin amin kin gaba addu'ar alheri kin gaba addu'ar baki daya to Allah kara wa malan lafiya
amin
mu zauna lafiya da juna kasa daya al'umma guda daya
zaman lafiya ne sai shi ga wannan
zauna lafiya da juna kasa daya al'umma guda zaman lafiya mu shi ne ke zama cigaban kasa
zauna lafiya da juna kasa daya al'umma guda zaman lafiya mu shi ne ke zama cigaban kasa zauna lafiya da juna kasa daya al'umma guda zaman lafiya mu shi ne ke zama cigaban kasa
Lafiya da juna, murya na daga nake faɗa. Allah sarki ka taimake ni, a amfana nake bida. Zama lafiya da juna, in ci gonsa kan na jaddada. Mu cure a wuri guda, kar mu yarda a samu mai faɗa. Idan har ƙasa ta ci gaba zama da lafiya ne ya sa.
Lafiya da juna, ƙasa dai al'umma guda.
Samu dama a kasar sa ya dinga walwala me zai sanya hakan ta faru sai mun zama masu yunkula ma'ana mu kula da ƴan uwanmu kar mu yarda mu tashi hankula da haɗin kai babu matsala al'umma ce kada tala maza mata ƴan ƙanana da manya kuma ga matasa
to bari mu shiga zangon gaishe-gaishe baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bar ya huce zuwa ga uwar gida madam Mary Ezekiel Yusuf Gudi Abundoda Bauchi sai honorable Lami Nuhu birthday da yaranta duka Abundoda sai kuma anti Agwaye Baiko tare da yaranta Suleiman da matarsa Febu Baiko da ƴan uwansu duka sai kuma muna mika gaisuwa ta alheri da murna haihuwa zuwa ga malama Roda Rabi Suleiman Auta a Jos Allah ya kara shekaru masu albarka da cikakken lafiya sai gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Hajiya Khadija Hayatu Sanusi a asibitin koyarwa na APDU garin Bauchi da mai gidanta da yaransu duka gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Haruna Abdullahi na Special School Management Board Bauchi da uwar gidansa Sa'ade da ƴan uwansu duka a garin Alhajere na jihar Yobe Allah ya sa Alhajere nan haka ne gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi Alhaji Waziri Sanusi Baban Dodo a Zaria City jihar Kaduna ina kuma mika akwai kawun mu da ya rasu a nagwamma shekaru 30 baban mu dai kai baban mu da ya rasu shekaru 30 da suka shige baban mu shi ma marigayi su biyu maza Allah aka haife su in kaga ba tagwaye bane amma an kaga ɗaya zaka ce ɗaya ne sai abin da ya raba su kawai shine shi baban mu da Allah ya mishi cikawa shekaru 30 da suka wuce yana ina
haka
yawa yana da ina to in aka kira aka zo aka ce sannu Iliya in aka je da ansa sai ce ai ashe dan Juma ne sun zama da sun yi ka baka kabar MBU sun yi kaban kamar ba ta baci to ya yi shekaru 30 da kuwa ranar asabar din da ta shige to Allah ya albarkaci zuriya to kuma muna mika gaisuwa ga wannan zuriya da ya bari baya da ta haɓaka ta hayayyafa ta Allah ya raya wa dukansu Allah ya ƙara mana haɗin kai da zumunci da haƙurin zaman tare
bari mika gaisuwa a bari ya huce da kuma godiya wadda ta fito daga Alhaji Sai Muhammad Majidadin Kwaila wato sabo ango kenan da yake mika gaisuwan a bari ya huce da kuma godiya zuwa ga babban limamin limaman kasar Ghana National Chief Imam Sheikh Usman Musa Rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Sise Zaimul Harkatit Tijaniya a Ghana da kuma Sheikh Mu'az Abdullahi Mu'az Agege da Malam Hassan Ali abokin ango sabon zango Accra da kuma Alhaji Isaka Nate Odawolu na farko wato Akwashonce sarkin musulmi na masarautar Sanfe a Accra da Muntari Ire sabon zango Accra da Abdulrashid Haruna Sharbutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar Shukura Accra sai kuma na'ibin unguwar Shukura Malam Aliyu Abidina da Malam Aminu Maikankan da Malam Katibu Sirri a Kumasi da kuma Malam Sha'ibu Sisi a Kumasi sai kuma Malam Jargesu da Malam Ali duk a Agege da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato yace ku isar min da gaisuwa zuwa ga Nazifi Ibrahim Rugar Malam jihar Sokoto da Fatima Haddabi mai kwamfuta mai yama da Ado Salati Goma ga Annabi Jau da Hajo Matar Garba mai nama Barikin Ladi da Adamu Yusuf Basa jihar Plateau da Aisha Lawar bin Hambali MK dan Sulba da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Ayuba mai saida katako Barikin Ladi da Alma mai jaran waya Dorawan Babuje da Malam Abu Na'ibin Dorawan Babuje da kuma Usaini mai walda Dorawan Babuje da Bashir Tela Lafiyan Bari Bari da kuma JT Lauji Kanduna da fatan sun tashi lafiya
wato baba kamar da muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa dalili da haka bari mu jure da wannan wasika da ta fito daga Hana Haruna Muhammad Kitsuna shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida Bello Bello da Mari dake Radio Nigeria Kaduna da Wakila Yusuf goron gida dake Radio Alfidir FM Kaduna sai Dahiru dan Karo rafin dadi daraktan shirye-shirye a gidan radio na jihar Katsina da Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inolo sai Usman Malika mai ruwa Rot Muntuwa da Fa'ilu dan Ladi Mahuta sai Isan Baba Ali Direban J5 garejin Mando Kaduna da fatar an tashi lafiya. Baka labarin wani matashi ne da matsafa wai da matsafa
iko Allah
ba zan ce da matsafa ba sai dai in ce wani matashi ne da a kuskure wai abin da ya faru shine da matsafa zan ce to bari in kyalita da matsafa
da matsafa da
abin da ya faru shine yauwa shi wani matashi da matsafa shi wannan matashi ya wayi gari ne zai aika kudi ai da ya tashi a cikin kuskure dai kawai ka san yanzu dai da ake banki din nan a hannun kowa yake kamar
haka ne ana banki akan waya haka
yawa banki akan waya duk komai zaka iya kai sai ne da sayarwa akan waya ko bi dai akan wayanka to shikenan wannan matashi yana taba kade sai ya tashi ya tura kudi a wata lamba a wani account ya tura ma wani naira 200
kai
a kuskure to kai kuma a cikin account ɗin shi duka naira 225 to wato aka bar shi da
naira 5
200 kawai
to 200 na amma okay
yawa ya tura to da yayin cike wani yayi kuskure sai ya rasa yadda zai yi sai wata dabara ta zo miki
na'am
sai nan da nan ya dauko wayar nan ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kudi a tako
haka
yace miki ya rubuta miki tako na kai ta kata kwana take ba yace to da fatan kawo ni lafiya ka duba account
din
za ka ga yawwa tako da ya tura miki yace da fatan ka kawo ni lafiya ka duba account din ka za ka ga kudi na turo maka domin taɓi ne in aka baka domin ka samu ƙarfin gwiwar shiga ƙungiyar fita matsafa ƙungiyar tsafiri wai sai ya ce wai haka zai baka damar keta hazo cikin dare domin samun damar zagaya duniya sai ya ce wai sai zagaya duniya kana more rayuwa amma fa kafin ka shiga wannan ƙungiyar bi da wannan kuɗin da aka kafin a karɓe ka sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da muhimmanci da kake ƙaunarsu a shirye-shirye ciki har da babanka da babarka ya zana dai mutane haka dai to shi ke nan sai kuma sai ya ce mishi amma idan ba ka buƙatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba
sai ka dawo da kuɗin
sai shi wancan da aka aika mushi da kuɗi sai ce to
abokina ai dama ta samu yace wai abokina ma ya ce ga account dinsa a tura miki shi ma yana son shiga kungiyar ta ku
kai kai kai
Sai sai wato shi ba zai zama ke da ba zai dawo da kudin nan ba
wato ya bi shi ga giya ke
sai sai wai ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku wai yace won yace ina so a karo min kudin kana kuma a kara gaya min tarihin da
abin da zai kara saboda ya samu wannan karamin mukabin
wannan kudi dai ba sa dawowa
ba ba ya je ya kudi
boye aka aski banza da ba boye kene wannan 200 ya za ka yi
ba je zai yayi ya dabarar sa dabara bata ji ba sai ya hakuri ya rubuta
kuma za ka kira miki ko kuma ya za a yi ya za a warware a kudin kai dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi
to yanzu in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba yanzu kada zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba
a to ai kila ma baba kila ba ya kusure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su sun riga mu
gidan da
ba su da rai
haka
kila ba su da iyayen da ba su da abin da duk take condition da ya ba shi ya ga cewa wannan dan damfara ne shi to bare nuna miki shi ma
shi number 1 ne shi
shi ma yana da lamba wannan unguwar Baba ba ta gaba da baji da na daga mana nan safili da aka tsira su ja burki dai yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Thank you.